Hot e inigualável. Giro 95. Brazilian Sound, tocando na batida perfeita.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down, down.
What? Sorry, just quickly. What if it's...
Da 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 down girl.
Website in Brazil.
Giro 95.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to get down, down, down. Da 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 down, down.
Em qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca DJ Duarte.
Da 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 da